أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على فاتح الخاتم سيدنا محمد رسول الله الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم يا حمة الشيخ دار لنا بهذا المحضر والتعطف من نظرة تعطي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوة الإيمان ويا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan gaisuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da sallama da taslimi ga shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna wa kowa sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu iko da dama dan zama dan ci gaba da wannan karatu da muke gudanarwa a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan gari mai albarka a karatun littafin Muktasar al-Aqdari wanda yake koyar da mu ibada abin da ya shafi sallah da sauran hukunce-hukunce wanda suke kunshi sallah din gaba daya idan ba manta ba a satin da ya gabata mun tsaya ne akan mustahabba fada'ilus sala abubuwan da suke mustahabbai a cikin sallah wanda anan ne muka tsaya a yau insha Allah za mu shiga fasli wanda yake bana magana akan makaruhu sallah makaruhatu sallah abubuwan da suke makaruhi a cikin sallah a yau insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu a salsalar karatun mu na yau shine karatu na 19 zamuwar jiya saboda ruwa Allah bai sa mun Allah bai kaddara mun yi karatu a jiya ba a da yau karatun mu zai zama na 20 kenan to amma sabili da zaman da bai ba jiya yau karatun mu a cikin jerin gyan karatutukan da muke gudanarwa yau shine karatu na 19 a yau juma'a kenan 4 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da ranar juma'a 9 ga watan August watan 8 kenan biladiyar annabi Isa alaihi salam 2024 kenan insha Allah faslin da zamu shiga shine faslul al-makruhatu salah abubuwan da ake ki abubuwan ki ko in ce abubuwan da ba a so a cikin sallah idan ba manta ba a wannan mustalahat din na malamai mun tayin bayanin su mun ta maimaita su to amma sabili da buƙatuwar su shi yasa muke ta maimaita su abin da ya shafi farilla wajibi sunna haramun makruhi da mubahi to yau ma zamu ƙara maimaita amma mahalli shahid din da muke shi zamu dauka ma'ana makaru me yake cewa makaru abin da yake cewa makaru ko in ce makaruhi kamar yadda muke faɗi a Hausa shine huwal amrul mustahabbu tarkuhu shine abin da an so mutun kada yi shi an so mutun ya bar shi aiki ne wanda an so mutun kada yi shi ana ji amma yusabu ala tarkihi idan mutun ya bar shi din ana iya ba shi lada an fahimta amma wala yu'aqabu ala failihi da kuma zai aikata nan ko ba za a azabtar da shi ba ko ba za a bashi zunubi ba an bayyanci ma'anar abu ne wanda an so ka bar shi ana ji idan ka bar shi din ana ba Allah subhanahu wa ta'ala zai iya baka lada akan barin amma in baka bari ba kai din to nan ko ba zunubi za a baka ba wannan shi yake cewa makruh kaga wannan bai kai matsayin haramun ba sai da in haramun ne shi an hane ka kuma in ka kyanuwa ka aikata nan ko me zai faru zunubi zaka samu to shi ko makaru inda zaka yin ba zunubi zaka samu ba amma da zaka ki nan ko me zaka samu lada na rashin yin an bayyana to wannan shine abin da ake cewa makaru a cikin sallah a cikin dukkanin ibadat duk abin da kai an ce makaruhi abin da ake nufi kenan wannan faslin shine al-makruhatu salah abubuwan da suke makaruhi a sallah zan ta maimaita makaruhi da hausata to to amma abinda nake nuni da makruhi shine wannan ne magana yanzu an fahimci menene makruhi ko abinda an so ka bari sa an fahimta amma da zaka yi shi kai shi ba za a baka zunubi ba amma an ka bari za a iya baka lada an fahimta to wannan shine abin da ake cewa makaro wai kurahu mala yace an karhanta iltifatu wai waye fi salati a cikin sallah amma wani irin warwaye ne makaro ba wai waye wanda zaka juya alqibla baya ba shi wannan kadan sallar ta lalace gaba daya an bayinta wai wayen da zaka yi kamar kai haka ka kalli dama ka kalli hagu shine wai waye go to wannan warwayen makaruhi ne a sallah kenan yana bata sallah a tuna wancan magana fasarar makaru baya bata sallah amma yana rage wa sallah me lada an bayinta shi sa ka ce an so ka bari sa yana rage wa sallah lada idan ka yi shi sallar ka za ta nakasu a wurin me lada in kuwa ka ki to sallar ka za ta isa aka yi samun lada ingantacce ta kake an bayinta duk da bayani zai zo a gaba na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan bayanin iltifat waiwaye a sallah ba waiwaye na juya alqibla ba shi yadda ka waiwaya jikin ka ya juya kallo ta alqibla wannan sallar ta baci gaba daya an bayyana waiwaye iya na kai ka kalli dama ko ka kalli hagu shi yake magana wa tagmidul aynaini da rufa idanuwa guda biyu a cikin sallah ka so ne yana cikin sallah yake ga rufa idansa makaruhi ne an da fahimci me dan zan ta maimaita makaru ma'ana ba a so ba a sanyi abubuwan ki ne abinda ba a so ne a yi a sallah sannan ila ko a sujjada mutum ya sujjada rufa ido ko a ruku'u ko duk abubuwa na arkana na sallah rukunai na sallah ko a tsaye ko a ruku'u ko a sujjada ba a san a rufa ido an fahimta wal basmalati da karanta bismillah amma idan a masaban malikiya zamu yi magana akan wannan basmala din wata awi da kalma da yin ta'awizi a karatu fil faridati a sallar farilla ta'awizi shine kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan bismillahir rahmanir rahim sannan ka fara karatu an bayinta wannan kalmar a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari a wurin Allah subhanahu wataala daga shedan ar-rajim jefaffe daga rahmar Allah inda karatu zakai na alqur'ani Allah yana cewa faiza qira'atul qur'ana fasta'iz billah idan zakai karatu alqur'ani ku nemi tsari da a wurin Allah daga me daga shedan amma in a sallah ne aka ce kada kai wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a wata sallah salatul farida sallah ta farilla banda ta nafila an bayyanci karatun na'am shi ma me aka ce makaru ina kara dan a gane makaru fasara je da ne na baya a gane me makaru sai da kada wani ya ji na ana magana makaru wani ya aikata ya ce ai ba shi da sallah a mun yi bayani akan me makaru a ciki na'am wa yajuzani abubuwan nan guda biyu da basmala da ta'awizi suna halasuwa fil nafila a cikin sallar nafila an bayyanta wal wuqufu ala rijlin wahida da tsayuwa akan kafa guda daya an gane mutum zai yi sallah asalin tsayuwar ba kafa biyu ake tsayuwa ba to sai mutum ya dage daya kafar ya tsaya daya ba dagewa ya daga ta sama ake nufi ba dan dagawa tarbi da kasa kadan ba ta kasa kaman irin haka nawa misali in an gano dan kadan ne ya daga sai ya dogare akan guda daya wannan ba a san yin sa a cikin sallah illa an yadula qiyamu mala yace sai dai idan sallah ce wacce tsayuwarta tayi tsawo kamar sallar tahajjudi in tsawon ya tsawo kamar kila ana so ne a yi sauka duka kulli yawmin ana so a yi izu guda izu biyu azumi kwana 60 an me kenan an sauka kwana 30 kullun izu biyu nawa ba izu 60 ba kaga kullun za a yi izu biyu to wasu kuma kullun suna izu hudu ne sai da suna so su yi sauka biyu. To kaga masu izu hudun nan labudda dole tsayuwa ta yawa. To idan tsayuwa ta yawa nan ai kuma dama an san wannan sallar dama ba farilla bace ko? To mutum na iya dan idan nauyi ya nauyi kafa din zaka yi tayi dandarin dan. Zaka iya dage daya ba dagawa sama fa ake nufi ba. Ma'ana ka karin jaye da kafa daya a nauyinka dan daya ta sarara. Can kuma sai ka koma kan wannan daya kafar dan ita ma wannan ta sarara to wannan ba laifi dan mutum yi haka. An fahimta? Wa waqtiranu rijlaihi da gwama kafafuwa guda biyu. An gane gwama kafafuwa idan tsayuwa tai tsayuwa sai ka dau daya ka dora akan daya. Kana tsayan amma ka dau daya ka dora daya. An gane? An gane yanda nake nufi? Dan tashi tsaye ka gwadanta mu. In tsayuwa tai tsayuwa yawa sai mutum yayi haka. Can in ya gaji sai daya ta koma ita ma wannan ta koma kan wannan. Sai da tsaba tsayuwa ko? An bayyana? To shi ma wannan makaruhi ne a sallah. Makaruhu ne a sallah. Waja'al al-durhami aw ghayrihi fi fammihi da sanya kudi ko wani abu a baki. Ana ji? A baki kuma kana sallah. Ana so za ka yi sallah kar ya zama komai ba fa na ci ba ba ci ba. Boyo kaman mutum ya boye kudi ko wani abu a bakin shi ya boye. Ba ci yake ba amma ya boye ya rike shi ne. To shi ma makaruhu ne a cikin sallah. Aw ghayrihi ko wani kudin sa. Fifan bihi a cikin bakinsa. Wa kazalika hakan nan kullu ma yuwashushu fi jaybihi. Duk abin da zai sanya shi ya dau hankalinsa a sansanin jikinsa a gefensa kenan. Ana ji shi ma an so kada ya sanya shi a lokacin da zai yi sallah. Kada kamar misali so da yawa dan ni na taba ganin irin wannan. Kuma kila wani da yawa kila ma cikin mu wani hakan ta taba kasancewa da shi. Wani sai yana sallah yake ganin kyan aikin rigarsa. Eh sosai yana sallah fa sai ga yana kallon irin zanen da ake akan aikin ila malumalin yasa da ya gyara ta sai ya kara kallanta kaga ya sa abin da zai tawashuwishin sa an gane to tunda haka ne kokari ya cire ya sa wata wacce ba za ta sashi hakan ba an gane yin hakan makruhu ne me yasa zai rage mishi lada ne a sallah an gane dai me makruhu ko na'am aw kummihi ko hannun rigansa aw alazari ko gadan bayansa a gadan bayansa din nan kamar ko riga ce irin ta yan kwallo an yi rubutu rubuta suna ka so nake bayanka da ya kalla ila rubuta Ronaldo sai ya karanta yace Ronaldo ka janye mishi ne sai ka ja mishi an fahimta ko an rubuta wani abu dai na rubutu to gwara ma rubutun balle kuma hoton mutum tarce ke a baya akwai riguna masu wannan ko kaga hoton mutum durme me ko a gaba ko a baya to kaga wannan makaruhu ne a cikin sallah na an fahimta aw ala zaharihi a afwan wa tafakkuri fi umuri dunya da tunanin sha'anin duniya ta ka san dai wannan ai sai wannan Allah ya zaba eh makaruhi ne tunanin sha'anin duniya ko ba haka ba tunanin sha'anin duniya makaruhi ne a sallah me yasa yana rage wa sallah lada ko ba haka ba har tunanin tuwanka ba dan har tunanin tuwo an fahimta sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi idan aka kawo abinci ga lokacin sallah yi an fahimta in dai ba lokacin sallah zai wuce ba aka ce manzo Allah ya ce a fara gabatar da abincin a ci a koshi sannan sai a sallah ka san meye dalili sai da wannan ana tada sallah wani ya dinga tunanin loma kenan ya dinga tunanin abincin gaba ɗaya sai in zai tashi da lada 100 sai ya tashi da lada 2 a sallah kaga gware ya ci ya koshi in ya shiga sallah sai ya nutsi ya yi ibadar sak ya bautawa Allah a natse sai ga ya samu lada cikakke an fahimta to dan haka yawan tunani tafakkuri fi umuri dunya a cikin abin da ya shafi duniya ba a cikin harkar Allah ba ba a cikin tafakkuri fi khalqis samawati wal ard ba to wannan tafakkurin shi ma makruhi ne a cikin sallah wa kullu ma yashghuluhu anil khushu'i fi salah da duk abin da ka sani zai iya shagaltar da kai daga kushu'i a cikin sallah, to wannan abin makaruhi ne. An fahimta? To wannan su ne adadin makaruha wannan malam mai wannan littafin ahdari ya kawo. To ga bayaninsu a hankali daki bayan daki. Malam ya fara maganan al-iltifat waiwaye ko? Shi ya fara kawowa. Al-iltifat waiwaye a sallah. Sannan ya kawo tagamidul ainaini, rinsa idanuwa a cikin sallah. Ka rufe idanka a sallah ko a ruku'u ko a sujjada ko a tsaye, shi ma yana daga cikin me makruhat. Al-iltifatu birra'si, waiwaye da kai ba da jiki ba. Inda jiki kai sallah ta me ta lalace dan ka juya al-qibla. Amma inda kai ne iyaka ka kalli dama ko ka kalli hagu, amma jikinka yana kallon al-qibla, wannan shine aka ce makaro. Wal basari, da ido, kana tsayan idan wuyanka na tsaye amma idanka ya walka dama ya walka hagu, shi ma makaruhi ne a cikin sallah. Li qauli alayhi salatu wassalam, sai da fadin mai tsira da aminci sallallahu alaihi wasallam, hina sa'altuhu sayyidatuna Aisha, lokacin da sayyidatuna Aisha uwar mu'minai mata ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uwar kuma mu'minai gaba daya, Allah ya kara mata yarda, take tambaya sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an iltifati fi salah, akan waiwaye a cikin sallah. Faqala, sai manzo Allah ya ce mata, waqti lasu yaktalisu shaytan, ai wani wakta ne ko wata shafa ce da shaytan yake dan shafan mutum, ko kace yake dan mai takulkuli ko yake dan tattaba shi, min salatil abd, daga sallar bawa. Shaytan ne yake taba shi, da can zai ji lafiya lau, sai ya ji kamar an taba shi anan sai ya waiga, kamar an taba shafe shi anan zai waiga. An bayyana ɗaya yake da mai susa, lafiya lau zaka shiga sallah, amma da ka shiga sai ka ji ka susa dama, ka susa hagu, ka susa baya, ka susa nan, kuma zaka ta jin kaikayin. Kana cewa assalamu alaikum sai ka ji babu, wallahi shaytan ne. Shaytan ne yake wasa da hankalinka, ya taba ka nan ya taba ka nan. An bayyana? Na'am. Daga ko ka ji ka ba sar da shi, kada ka damu da shi, ka ci gaba da ibadarka. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam an-Nasa'i da Abu Dawud da Ibn Majah sun ruwaito wannan hadisi. Sai mustahabi na gaba, makruhat na gaba shine al-basmala, yin bismillah. Ana ji? Wa ta'wizi, da yin ta'wizi shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yin basmala shine bismillahir rahmanir rahim. Ana ji? Fil faridati, a cikin sallar farilla. Li hadith Anas bin Malik, saboda hadisin sayyidina Anas dan Malik, Allah ya kara masa yarda, yake cewa sallaitu kalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, nayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, nayi sallah bayan sayyidina Abu Bakar, Allah ya kara masa yarda, wa Umar, da sayyidina Umar, Allah ya kara masa yarda, wa Usman, da sayyidina Usman, Allah ya kara masa yarda. Falam asma ahadan, ban taba jin ɗaya daga cikin minhum, daga cikin su ba, ya qara'u, lokacin da zai fara karatu ya fara da bismillahir rahmanir rahim, ya fara da bismillahir rahmanir rahim. Imam Muslim da Imam Ahmad sun ruwaito wannan hadisi. Malam mai masalikud dalala yace la yasihu istidlalu bihi, wannan hadisin baya lasta ayi hujja da shi. Ana ji? Ga hadisi a gaba, abin da ya shafi basmala kenan ake magana, ba dan za a ji na basmala ko? Ko ba a ji? Na'am. Ana ji ko? Na'am. To akan basmala kenan. Abin da ya shafi basmala akan a wannan masaba ta mu ta Imam Malik, wasu daga cikin malamai sun ce makruhu ne, wasu kuma daga ciki suka ce ai mandubi ne. Kamar yadda an Ibn Musailama annal basmala mandub, sun ce mandub ce an so a yi. Ana ji? A cikin sallah. Sabili da iktilafat da aka samu na malamai, cewa wai shin basmala tana cikin ayoyin suratul fatihatul kitabi ko ba ta ciki? Wannan mun sha ma maimaita wannan karatun ko? Mun sha maimaita shi ko? Ko da muka yi tafsir banan nan ina ga mun maimaita wannan magana. To wasu malaman wanda suka tafi akan cewa basmala tana cikin ayoyi daga cikin ayoyin suratul fatiha, to sai suka ce wajibi ne ma idan mutum zai karatu sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim wasu kenan kamar wa kaman imamu shafi'i a masabarsa yace wajibi ne a karanta basmala a bism a mana in za a karanta basmala sai an karanta bismillahir rahmanir rahim za a karanta suratul fatiha til kitab suratul fatiha kenan wasu kuma malaman suka ce a'a za a karanta amma a nafila kaman masabin mu ta malikiya amma ba za a karanta a sallar farilla ba an fahimta za a karanta a nafila amma ba za a karanta a farilla ba amma duka wannan sai muka samu maulanmu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a cikin littafin sa na Rafu'ul Manam yace wannan duka malamai sun kawo hujjoji da dama amma dukansu za mu rataya akan hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam muji me hadisin yake mana bayani akai shin hadisi ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi sallah yana fara karatun fatiha da bismillahir rahmanir rahim koko baya farawa sai aka samu hadisi daga sahabin nan wanda yafi kowane sahabbai yawan hadisai ko anan da mutum zai lissafa zai ji muna yawan maimaitawa sahabin nan wannan lakabin sa muke yawan fadi sunan nashi ma ba a cika fadi ba an bayyana shine Abu Huraira wanda asalin suna Abdulrahman bin Sakar za a ji na yawan kawo hadisai nashi ko yafi kowane sahabin manzo Allah yawan hadisi ana ji kuma yana cikin ahlus sufa dan haka an samu hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda wannan hadisin da zamu karanto Imam An-Nisa'i da Ibn Duraima da Imam Al-Bukhari dukka su ruwaito wannan hadisi dida Imam Bukhari ya ruwaito shi ne ta'alikan ga hadisin kamar haka sayyidina Abu Huraira ga hadisin kamar haka An-Nu'aym ibn Majmar qal sallaitu wara Abu Huraira wannan hadisin an samo shi ne daga afwan daga Nu'aym bin Majmar wannan Nu'aym bin Majmar ne shine yake sanar da mu wannan hadisi amma shi ma hadisin ya mika shi zuwa ga sahabin nan sai na Abu Huraira ga hadisin kamar haka daga shi wannan sahabi na manzon Allah An-Nu'aym bin Majmar kala yace sallaitu wara Abi Huraira radiyallahu anhu watarana nayi salla a bayan sayyidina Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda shi wannan sahabi yace yayi salla a bayan sayyidina Abu Huraira ma'ana Abdurrahman bin Sakar Allah ya kara mishi yarda fa qara'a da zai fara karatu fa qara'a sai ya karanta Bismillahir Rahmanir Rahim da zai karatu sai aka ji ya fara da Bismillahir Rahmanir Rahim ana ji summa qara'a bi ummul Qur'an sai karanta suratul ummul Qur'an wata sura ce ummul Qur'an suratul Fatiha til kitabi na'am ya karanta ta har zuwa walad dalil hatta idza balaga walad dalil har sai da ya kai inda ake fadin waladdallin ana ji kala sai yace sai muka ce amin ana ji na waya qulu sai yace idza qama min al-julusi idan ya mike daga zama shi Abu Huraira kenan wannan sahabi yana siffanta mana yadda ya ga Abu Huraira yana sallah mun san kuma matsayin Abu Huraira ana ji gashi yadda ya ga Abu Huraira ya yi sallah bayan Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda ya ga da zai fara karatu sai ya fara da bismillahir rahmanir rahim ya karanta fatiha da ya zo wala dalil aka ce amin ana ji sannan idan duk zama in zai yi ko zai mike sai ya ce Allahu akbar kamar da yadda muke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar summa yaqulu sannan yana fada idza sallama idan ya sallama walla idza sallama lokacin da ya idar da sallah sun mai kuli sai ya fada lokacin da ya idar da sallah da ya sallama kenan ba ya idar da sallah ba sai Abu Huraira ya ce musu me ya ce musu wallazina fi biyadi na rantse da ubangijin da raina yake hannunsa wani ubangi wa kenan Allah inni la ashbahakum salatu bi salati salatan bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan sallar da kuka gana muku na kwatanta muku irin sallar da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wacce naga manzon Allah yayi irin ta na muku kenan manzon Allah shi ma an zai fara karatu yana fara da kenan me yana farawa da bismillahir rahmanir rahim an bayyana da sauran wasu hujjoji wani a lokacin tafsiri mun kawo su ko wanda shewaye kawo akan cewa bismillah tana cikin tana cikin aya na suratul fatiha til kitab wa ana bi huraira an samu hadisi shi ma wani ana ji kaje wani hadisin shi ma daga wa daga bu huraira Allah ya kara mu sharda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta ga manzo Allah shi ma ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana ji idza qara'atum fatiha idan za ku karanta suratul fatiha ana ji faqra'u ku fara karanta bismillahir rahmanir rahim ku fara da bismillahir rahmanir rahim ana jin wannan hadisi fa innaha ihda ayatiha domin bismillahir rahmanir rahim tana daga cikin daya daga cikin ayoyin suratul fatiha an ji wannan hadisi hadisi ne marfu'i ba hadisi ne mauqufi irin wancan ba wanda mauqufi ne akan sayyidina Abu Huraira hadisin ya tsaya zuwa kan Abu Huraira an bayyana shi kuma yace haka annabi yayi shi kuma wannan hadisin Abu Huraira ne yace manzon Allah ne da kansa ya faɗa musu kaga wannan hadisi ne marfu'i an bayyana wannan hadisi Imam Daruqutni ya fitar da wannan hadisi ana ji to wannan mauqifin shine mauqifin mu an ahlil faidatit tijaniya cewa idan za mu karanta sura ko za mu karanta fatiha muna farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar da yadda aka ga muke yi haka nan duk in ka bi zawiyoyi na alil faidati haka za ka ga suna yi wannan kuma mun yadda ko mun amince da wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihin fadi na manya-manya daga cikin bayan Allah malaman mu da haka shi yasa muke haka na'am daga cikin makaruhatus sala الوقوف على رجل واحدة أيوة كان قفا قد أي من فتا كو تبدا يوان أيوة كو متن يت أيا يا مياكي توا يدوغر الدنوين سا كان قفا قد أيا إلا أكي زوا كشان أبن دا مالين يفبي دكا ننسو مكرو هيري دي قولي عليه الصلاة والسلام سيد فتن بسيرا دا أمنشي أما أساني مغانا دا نفتا نباس مالا أتفيا نمسابا نمالكيا ba a karanta bismillahir rahmanir rahim ana ji ba a tafiya na masaba na malikiya ba a karanta bismillahir rahmanir rahim ame a farilla sai dai a nafila an bayyana na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi nafrawi naqalan an qirafi a man min al-wara'i al-qira'atu fi al-jahriya khalif al-imam والاتيان بالبسمله في الفاتحه من الورى ينا لكن تنتني نكراتو القراءه في الجهريه اذا متن زي كراتو افيلي ينا لكن ورئي نيل امامي واتيان بالبسمله يزود بسمله في الفاتحه اتكن سوره الفاتحه ام بينت من الورى ينا لكن ورئي معنى كيايوا al-qira'atu fi al-jahriya karatu afili khalf al-imam abay al-imam wal-ityan bil-basmala da zuwa da basmala fil fatiha a cikin suratul fatiha wa inna fi salati hadith wannan hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi cewa inna fi salati la shughlan lalle ita salla ta abace mai shagaltaru da bawa akan sha'aninta shagaltar wannan ana nufin ma'ana wata ibada ce wacce so ake bawa ya zama kaman bai san komai ba a lokacin sai me sai wannan sallah kaga ta shagaltar da shi akan komai ita kawai yake tunkara ko a ce ita kadai yake yi kuma ita kadai ya fuskanta ana fahimta wa qala sayyidina abubakar sayyidina abubakar radiyallahu anhu qal a radiyallahu anhu ina ra'a ummu ruman lokacin da yaga ummu ruman mata sayyidina abubakar ce tatamayyalu tana ta karkata fi salat cikin sallah mana kaman tana waye ko kuma jikinta na dama yana rinjaya san kuma tayo hagu san tayi dama kaman dai bata tsaya na tsaba babu natsuwa cikin sallar shikenan sai sayyidina abubakar yace mata sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki daina haka dan naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa idza qama ahadukum ila salati dan ɗayan ku ya tsaya ga sallah falyuskin atrafahu sansanin sa duka ya natsu ya natsar da hannunsa na dama da na hagu la yatamayyalu tamayyulul yahud kada ya dinga rangaji kamar rangaji irin na yahudawa fa inna sukuna atrafi min tamami salah domin natsuwar jiki akan rashin karkatar dama ko hagu yana daga cikin natsuwa a sallah yana daga cikin cikar sallah wannan hadisi mun fado shi a baya mun tamaimaita shi a baya wa qawluhu alayhi salatu wassalam da fadin mai tsira da aminci da sayyidatuna aisha ga sayyidatuna aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yarda hina sa'altahu anit talafuti fi salah akan waiwaye a cikin sallah ko kuwa susa jiki a cikin sallah wa huwa ikhtilas manzo annabi yace ai wani shafa ne yaktalisu shaytanu min salatil abdi hadisin nan ne da muka karanta dauki wannan shi ma hujja ne akan idan mutun yana sallah ba a so ya zama yana karkata a sallah domin la budda idan ka daga kafa daya tana kasa to dole sai karin jayi barayin inda kafar da take kasa take an fahimci me nake nufi anan labudda to wannan shi ma makruhu ne a cikin sallah wa qawlihi alayhi salat da fadin tsira da aminci la rajulin ga wani mutum allazi ra'a wani manzo Allah ya ganshi yub'asu bilihiyatihi yana wasa da gemun sa huwa fi salah lalle yana cikin sallah sallah yake amma yana saka alura za a iya ganin ruwan mutum yana sallah amma sai da yana da gemu sai ago yana cikin gemu yana cikin gyara shi kuma alhali yana cikin sallah to me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi manzo Allah yace walau kashiya qalbuka lakashiyat jawarihuka yace ya kai bawan Allah da zuciyarka ta ji tsoron Allah ta samu natsuwa da gabobinka ma za su samu natsuwa ba za su iya motsi har su ta kona ho an gane mai annabi yake nufi anan watan idan ka zo sallah ai inda zuciyarka ta natsu ka fuskanci sallar to hannu ba zai iya dagawa daga inda yake ba kirji har ya tafi wurin gemenya har ya dinga jan gemu yana wasa da shi alamu ne na cewa zuciyar ma ba ta natsu ba shi yasa ya gaban ma ba su samu natsuwa ba an bayyanta da haka a takaice dai annabi ya hane shi daga yin haka wa qawlihi da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li sayyidina jibril ga sayyidina malaika jibril alaihi salam hina ta'alahu anil ihsan lokacin da sayyidina jibril ya tambayi manzo Allah akan kyautatawa qala sai yace wannan hadisin na hadisi jibril mun ta kawo shi a baya amma nan iya mahalli shahid din shine muka kawo wata hadisin da sayyidina jibril ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan farko hadisin yana cewa baina ma hadisi sayyidina umar ne bin khattab yana cewa baina ma jalastu inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko istala alaina rajulun shadidil biyadi siyabi shadidis suwali shari sannan la yura alayhi athar as-safar wala ya'lamuhu wala ya'rifuhu minna ahadin hatta jalasa inda rasulullah har zuwa karshen hadisin wannan hadisin ne to amma nan iya muhalli shahidin hadisin shi zamu kawo anan Imam al-Bukhari ne ya ruwaito Imam Muslim ma ya ruwaito irin wannan hadisin iya hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi da malaika jibril ya tambayi manzo Allah menene ihsani me yake kyautatawa a cikin ibada sai ya ce mishi al-ihsanu anta abudallaha shine ka bautawa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa amma ka sani fa in lanta kun tarahu in kai baka ganin sa fa innahu yaraka shi yana ganin ka yau ko mutun ne ka bashi kodago a gona amma da yazo aikin kai kuma kana tsaye akan shi yana aikin yaya za a ma tsumbure ne yake ta komai zai dalili yana daga kai zai ganka ga ka tsaye to so ake wayin zakai sallah kai ibada kamar irin wanda ya saka aikin yana tsaye yana ganin ka ko yana ma bamba tu bamba ko ake cewa ma'ana ga ka gashi ya tsaya tsaye a gaban ka ka san duk abin da kai zai fa gani to fa haka ake so in zakai sallah to Allah subhanahu wa ta'ala ibada sai da inna musallimu naji rabbuhu mai sallah yana gani da ubangijin sa ne a lokacin kai ibada kamar Allah yana ganin ka kai ne kama amma wallahi yana ganin ka din shi sa manzo Allah ya ce fa illan takunta rahu in kai kana ganin baka ganin sa to fa innahu yaraka shi Allah yana ganin ka to so ake kai bauta bautar wanda yake gaban ka wanda kake bauta yana gaban ka irin wannan bauta Allah ita ake so idan aka samu wannan kai ka san waiwaye zai wuya ta ko shafe shafe zai wuya su saddiki duk za ta wuya ko za a samu natsuwa to haka ake so ayi ibada ga Allah subhanahu wataala wala hadisi Jabir radiyallahu anhu da hadisin sayyidina Jabir Allah ya kara mishi da ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan sayyidina Jabir din shine wannan aka rawaito hadisin nan na manzon Allah wanda sayyidina Jabir ya taba zuwa ya tambayi manzon Allah yace ya rasulullah ka bar labarin wani halitta Allah ya fara menene abin da Allah ya fara halitta kafin a halitta komai da kowa sai yace nuri nabiyyika ya Jabir abin da aka fara halitta hasken annabinka waye annabin Jabir sai yace haske na ba kuma gane ba sai da sayyidina rasulullah dit manzo Allah la ilaha illallah la ilaha in dai tawadu kake ne ba to ba kaman manzo Allah shi yasa masu yin salati masu yawa kada sai sayyidu sayyidu wai bara a ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu a bisa shugaban mu sai da wai asalin hadisi da ya magana akan annabi da ya koya mana da zamu salati ai bai ce sayyidu ba cewa Allahumma salli ala Muhammadin haka annabi ya faɗa sunan ya faɗa to dan Allah annabin ne kake so ya ce Allah kai salati a bisa shugaba annabi kamar yanzu ne fa wani ka kira ni sai ce in ka ce wani sai ta faɗin mukami na sannan ce ma da Allah ne tawadu'a nan shi kuma annabi shine ba shugaban masu tawadu'u to annabin kake sai ya faɗa ka to kuma annabin ba sayyidin bane akwai wani shugaba kamar annabin ne da haka shi yasa duk salati zaka muna cewa Allahumma salli ala sayyiduna shugaban mu jagoran mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da haka annabi sai yace nuru nabika hasken annabinka ya kai Jabir to wannan Jabir din shine Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu Allah ya kara mishi da qal yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza qama rajul ila salah idan mutun ya miƙe yana sallah aqaballahu alaihi biwajhihi yana fuskanta Allah ne da fuskarsa a lokacin da ya fuskanci gabas waye fuskanta ubangijinsa ana ji faizal tafata da zaran ya waiga dama ana ji ko ya waiga hagu qala sai Allah ya ce ya ibn adam ya kai dan adam ila manittafat ila manittaltafi zuwa ga wa kake waje in ka kalla alqibla miƙe kana kallon Allah subhanahu wataala ne Allah ka fuskanta kana fuskanta Allah kana waigawa ka fuskantuwa bawan Allah ne dan dai kai haka wani zaka gani kana haka ko dai dole halitta Allah zaka gani sai Allah ya ce ya kai bawa na wa kake waige ana ji in ji manzo Allah ila man huwa khairul laka minni waye ya fa alkhairi fiye da ni da kake waige kamar ka ce waye kake nema kake ganin zaka samu wani abu ba ni ba kake waje kake kallon sa lokacin kake sallah an kana waje in ji Allah subhanahu wataala aqbil ilayya juyo da fuskar ta zuwa gare ni haka Allah yake gaya bawa lokacin da yake sallah yake waje ya kallinan ana ji faizal tafata saniyan idan bawa bai ji ba ya ƙara yin wajen na biyu yayi na farko Allah ya gaya mishi haka wa kake waje waye zai baka wani abu ba ni ba da kake waigen shi kai na daya ka ƙara yin na biyu Allah subhanahu wataala zai ƙara maimaita ma wannan maganar da ya faɗa na farko cewa wa kake waje bawa waye zaka samu wani alkhairi a wurin sa fiye da ni ana ji faizal tafata salisan idan bawa bai ji ba ya ƙara waigawa ta uku ta manzo Allah ya ce sarrafa Allahu tabaaraka wataala wajahu anhu Allah subhanahu wataala zai kaura kai daga wannan bawa da yake mai sallah zai bash zai kaura kai daga gare shi kaji kuma a ce Allah zai kaura kai daga gare ka kuma ibada wa kake wa Allah yaya ibadar dama wa kake so yansa to kuma Allah ya kaura kai daga wannan ibada ya kake tunani li'annahu domin ita sallar amila ma yunafi khushu a cikin sallar kai ka ta abin da yake kawar da khushu'i ga Allah me shi waiwaye to rashin waiwaye yana kaura khushu'i rashin kushu'i yana kauda Allah subhanahu wataala ya baka ladan da ya tanaza zai bawo mai sallah an fahimta wannan shine karshe na wannan fasli wanda yake kawo wa kan makruhatus salati faslin da ke gaba wani fasli ne amma ina ga ba za mu shige shi ba sai da yanayin lokaci insha Allah za mu tsaya anan na san ba za a rasa kila tambayoyi ba sauran dan karatun lokacin da za mu cinye muna da minti 10-15 nan gaba to in akwai tambayoyi sai mu karasa da wayannan mintuna na 10-15 in Allah ya kai mu gobe saboda wannan fasalin idan muka shiga ba za mu kara ke shi ba lokaci zai yanke mana kuma ba ma so mu dinga kwanan jeji an gane kwanan jeji ko yauwa mun fi so mu dinga kwana akan fasali ko akan babi yadda idan Allah subhanahu wataala ba mu iko za mu ƙara ci gaba da karatu sai mu tashi akan fasali to insha Allah in Allah ya ba mu iko sati mai zuwa din wannan satin cikin kaddara Allah zama ɗaya muka yi sati mai zuwa Allah ya kai mu insha Allah sai mu ci gaba daga inda muka tsaya alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa daga Allah ne ba daga gare mu bane datarwa ne ta Allah subhanahu wataala inda muka kuskure wannan daga gare mu ne Allah ya yafe mana alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai in akwai masu tambaya to sai ayi tambaya daga wannan lokutan da ya rage mana assalamu alaikum wa rahmatullah ina akwai masu tambaya